MSN Key and Mr. Zito. Sing joy to Jehovah. Wish you, wish you happy new year. Mai kanka renka kayan aro ne ta kama menene kake yi wa kullum a duniya an aifa mana mai sarki birnin Dauda kasan baitulami ku zo na mu bishi mu raira waka joy to Jehovah all my people shout to Jehovah this is happy new year.